Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 16:25 da kuma 60. Masu saurara mu a Jamhuriyar Jijiyar a kullum za su iya saurara mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da Niyya murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma sauraron mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji martanin da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello ya mayar kan atire da matasa suka yi masa a garin Bidda da kuma abin da al'ummar garin ke cewa. Muna kuma da rahoto kan matsayin kananan hukumomi da ya danganci tsarin zaben wannan mataki. Ibrahim Alfahmed zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya sai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. ‘Yan Democrat da ke cikin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun faɗa a jiya Talata cewa za su ci gaba da binciken batun katsalandan da Rasha ta yi a zaɓen Amurka na shekarar 2016 bayan ‘yan Republican masu rinjaye da ke cikin kwamitin sun ce kwamitin ya kammala bincike. Wakili Adam Schiff kusa ne na jam'iyyar Democrat a kwamitin ya fitar da wata takarda mai shafi 22 da ke bayyana yadda aka gudanar da wani binciken da Democrat ɗin ke ganin akwai buƙatar a ƙara bincike akan wasu jami'an fadar White House da 'yan da jami'an yaƙin neman zaɓen Trump da kuma wasu jami'an hukumar leƙen asirin ƙasa. Schiff ya ce ƙudurin binciken na tsawon shekara guda da 'yan jam'iyyar Republican suka fitar a kan aikin kwamitin bai nuna takamaiman abin da ya faru ba, kuma ƙudurin ya yi kama da wani abin da aka shirya a fadar White House. Mark Howe na jihar Texas, wakilin Republican da ya jagoranci binciken da kwamitin ya yi, wato kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar ya yi, ya faɗa a ranar Litinin cewa kwamitin bai samu wata shaida da ke tabbatar da haɗin alaƙa tsakanin Rasha da kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba Donald Trump ba. Dan takarar jam'iyyar Democrat Conor Lamb ya ayyada kansa da safiyar yau Laraba a matsayin wanda ya nasara a zaɓe na musamman na kujerar majalisar wakilan Amurka a wadi lardi da ke wajen Pittsburgh a jihar Pennsylvania. Yanzu jami'an zaɓe ba su fitar da sakamakon zaɓen na jiya Talata ba, kuma ratar da ke tsakanin Lamb da ɗan takarar Republican Rick Saccone ba ta da yawan da kafofin yaɗa labarai za su iya nuna wanda ya nasara. Bayan kirga ƙuri'u na wasu larduna da kuma waɗanda ba a gaba tattarawa ba, Lamb na kan gaba da ratar ƙuri'u 500 a cikin sama da ƙuri'u 227. Lamban shekaru 33 tsohon ma'aikacin jirgin ruwa kuma tsohon lauya ya ayyada kansa a matsayin wanda ya nasara a cikin wani jawabi da yi wa magoya bayansa inda ya faɗa musu cewa mun yi nasara. Ƙasar Saliyo za ta gudanar da zaɓen zagaye na biyu a makonni biyu masu zuwa bayan da 'yan takara 16 sun gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da zai ba su damar lashe zaɓe a zagayen farko. Shugaban hukumar zaɓen ƙasar Muhammad Mfa Ali Conte shi ne ya ba da wannan sanarwa a wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya Talata, mako guda bayan zaɓen ƙasar. Za a fafata a zagaye na biyu ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar All People's Congress mai mulki da ake kira Dr. Samora Matthew Wilson Kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar Sierra Leone People's Party Julius Maada Bio. A cewar shugaban hukumar zaɓe Muhammad Mfa Ali Conte wanda ya yi a lokacin da yake ganawa da manema labarai a jiya Talata, shugaban ƙasar mai ci yanzu Ernest Bai Koroma na jam'iyyar APC mai mulki zai bar gado ne a cikin wannan shekara bayan ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ne za a gudanar da wani gangami a duk fadin Amurka wanda ya shafi ƴan makaranta da malamai da kuma iyaye wanda aka yi wa take ya isa haka. Za a gudanar da gangamin ne a daidai ranar da ke cika wata guda da harbin kai mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta jihar Florida inda aka kashe mutane 17. Wata kungiyar matasa ce ta shirya wannan gangamin tare da haɗin gwiwar wata kungiyar mata da ke fafutukar inganta rayuwar matasar. Za a fara gangamin ne a daidai karfe 10 na safe agogon sassan kasar na tsawon mintuna 17 domin tunawa da mutanen da aka kashe a makarantar secondary ta Madras Stoneman Douglas wanda ke Parkland a Florida a ranar 4 ga watan Fabrairu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin faro takon a jihar Ikon Najeriya inda aka gudanar da wani taron kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na shirye kudu maso yammacin kasar inda karshe aka yi Allah wadare da matakin da waɗansu gwamnonin jihohin kasar suka dauka na yin fitali da kokarin ba kananan hukumomi yancin cin gashin kansu. Wakilinmu Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Kungiyar wanda ta ce tana goyon bayan baiwa kananan hukumomi yancin gashin kai daga jihohin kasar, hakan zai taimaka wajen kawo ci gaba da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma. Comrade Ibrahim Khalid shine shugaban kungiyar na kasa, kuma na tambaye shi dalilin da yasa suke neman yanci daga jihohin.
Ita dama karamar hukuma tun a matakin farko an samar da ita ne don ta samar da tsari na yin gwamnati da yake da alaka da mutanen kasa. Akai gwamnati ta zama ta yi kusa dab da mutane, ya zama mutane suna da yancin su tafi da harkar su ta hanyar da su suka fahimci me suke bukata ko me zai zama musu alheri.
Da ko jihohi nawa ne kawo yanzu suka amince da yin gyara a kundin tsarin mulkin da zai baiwa kananan hukumomi yancin gashin kai? Ga dai Comrade Ibrahim Khalid.
A yanzu jihohi 9 sun amince. A cikin 9 nan akwai jihar Benue, akwai jihar Cross River, akwai jihar Bayelsa, akwai jihar Bauchi, akwai jihar Sokoto, akwai jihar Ogun, akwai jihar Kwara, akwai jihar Niger, sannan jihar Imo da jihar Edo da jihar Rivers su kuma suka yi fatali da ainihin gyaran tsarin kananan hukumomin nan kamar yadda na faɗi a baya, kuma muna Allah wadai da su.
Da kowar mataki kungiyar za ta dauka na ganin ta samu nasara akan gwamnoni da kuma ƴan majalisun jihohi da suka ki amincewa ko tafiyar hawainiya a wannan tafiya.
Duk gwamnan da yi watsi da ƴancin kananan hukumomi, muna kira da dukkan ƴan Najeriya su yi tofin alatsi ne ga wannan gwamna, su yi Allah wadai da shi in zaɓe ya zo kuma su fantakalar da shi. Maganar aje a kuma fakewa ga shugaba Buhari ya wuce, domin shugaba Buhari ba lokaci ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ya bayyana takaicinsa na lalacewar kananan hukumomi da niyyarsa da kudirinsa da tunaninsa na gyaran kananan hukumomi a basu yancin gashin kansu zai taimake shi shi kansa a matsayin shugaban kasa. Saboda haka duk gwamnan da watsar da kudirin gyara kananan hukumomi bai kyautatawa talakawan da suka zaɓe shi ba.
Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
To bari mu rufe taskar hotelin namu a jihar Niger ta Najeriya, inda gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya maida martani kan atiran da aka yi wa tawagarsa da ya je jajen gobarar da aka yi a kasuwa cikin makon jiya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
A cikin makon jiya ne dai gungun matasan na bidda suka yi ma tawagar gwamnan Ature da ƙasa da majifa da duwatsu tare ma da wasu kalamai na ɓatanci, bayan da ya miƙa gudunmuwar naira miliyan 20 a matsayin tallafin farko ga waɗanda gobarar ta shafa. Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan wannan al'amari.
What happened at the market was planned. And I know that is not the position of the people of Bida.
Yace haka zalika abin da ya faru a kasuwa shirya shi ne aka yi amma ba matsayin mutanen Bida bane. Yace ni nayi babbar sa'a akan mutanen Biddan saboda idan za a iya tunawa tsohon gwamna Abdulkadir Kure a ƙarshen lokacin sa na mulki bai sha da dadi ba a Biddan. Haka ita ma gwamnatin da ta gabata a wa'adinta na farko jami'anta ba su ma iya zuwa Biddan. Gwamnan dai yana magana ne a lokacin da tawagar matasan jam'iyyar APC daga garin Biddan suka kai masa ziyarar bada hakuri akan abin da ya faru. Ga abin da shugaban APC na garin Biddan Alhaji Saidu Indagi ke cewa,
mun zo mu shaida masa ne ture a shiwayi kada ya samu wani matsala da zancen commitment a Bida. We are only supporters. Wannan da suka abin da ya faru last Thursday is just a minute fraction daga cikin yaran bid da kuma yan most of these hooligans ne political hooligans.
Baba Alhaji Usman na daya daga cikin shugabannin matasan nufawan da suka zo baiwa gwamnan hakuri.
Bid da birni ne edukuta ce na nufawa gaba daya kuma ka san wanga abin siyasa ake yi wanda ke da wanga manufan zai iya kwaso matasa daga wani gari da mama bid da ba kuma daga wani zone ke kawo su bida su biya mai wannan bukatun ya wuce.
Mun san wanda suka shirya ba.
Ba mu sani ba. In da mun sani ala bai faru ba.
Shi ma dai sanatan Niger ta Kudu Al-Mustafa Sani ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasan suka aukawa tawagarsa a garin Agaye a ƙarshen mako. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To haka yake kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da. Menene duniya? Menene dadin duniya? Minene dunia, minene dadihin dunia. Shata muba musaniba, shata kumshika kibaba. Kaya zaka banya kanka, watakila mugane nuhinka. Kai mata sune dunia, sune dadihin dunia. Mata sune dunia, sune sarakan dunia. Komi dansu miki, ashemu mazabayu miki. Ashe mu maza bayu muke. Ashe mu maza bayu muke.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfahamed da maimaitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yanzu a yanzu da nake magana da ku babu wani takamamman dauki da aka kai ga iyalan margayi Muhammad Inuwa Gayawa wanda jama'a hukumar DSS suka bindige shi ya mutu bisa kuskure an dai sako ɗansa Abubakar wanda aka kama daga baya a bayan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano ya sanya baki da kansa ya karbo shi Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda alƙawari a lokacin da ya ji labarin abin da ya faru. A bayan da aka sako Abubakar, gwamna Ganduje ya alƙawarin taimakawa iyalan saboda a yanzu babu mai samar musu da abinci ko kuma abin sha, balle sutura da sauran kayayyakin buƙatu na yau da kullum. Wanda yake kai kawo tsakanin gwamna da iyalan Muhammad Inuwa Gayawa shine dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Ungogo wadda ta hada da wannan unguwa ta Gayawa. A shirin mu da ya gabata mun yi alƙawarin tattaunawa da shi domin mu ji inda wannan gudumawa ta gwamnatin take, to amma ba mu samu dama ba. Abinda na tattauna kai kenan da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci a Kano wanda tun farko yake mana bibiyar wannan batu.
To kamar dai wato yadda a makon da ya wuce mun alƙawarta wa masu sauraron mu haka, to mun dai kokarin neman shi wato Honorable Yunus Yelo Fani Sau dan majalisar jaha da ke wakiltar karamar hukumar wato Ungogo wanda a wannan yanki ya hada da hashi wato wannan unguwa ta Gayawa. to amma dai Allah cikin ikon sa mun neme shi kusan sau hudu ba mu same shi ba inda kuma mun kuma gwada wayoyinsa har kusan dai sau hudu gaskiya shiru bayan sakonni na waya da muka tura da na tura masa har sau hudu shi ma dai har ya zuwa yanzu babu wato amsa amma dai daga baya wato a can a office din nasa lokacin da naji akwai waɗanda suke ce min baya gari ne sun tafi wato retreat a can jihar Kaduna wanda ko a lokacin ne ma sanin hakan na daga tura masa sakon text message to amma dai har yanzu babu amsa gaskiya wanda kuma hakan mun yi ne domin kasancewar tun a lokacin da shi dan majalisa wato Yunus Yalo Fanitau zuwan da suka yi gidan shi margayi ya je ne wanda kamar yadda ya musu bayani a lokacin mai girma gwamnan jihar Kano Fata Abdullahi Umar Ganduje shi ne ya aika shi ya je a madadin sa tun a wancan lokaci kuma dama mun so ne mu ji kasancewar ya zo ne a madadin mai girma gwamna ya zuwa yanzu wanda hali ake ciki dangane da alkawarin da mai girma gwamna ya yi na cewar in Allah ya so ya yarda shi da kansa ranar da ya yi alkawarin ya ba da kuma shi Abubakar ya ce za a taimaka wa iyalan wannan mamaci to amma dai har yanzu ya yi kuma wato sha'anin tafiyar da rayuwa a gaskiyar magana iyalan wato wannan mamaci suna cikin wani yanayin hali.
Kafin mu shiga batun halin da iyalan shi marigayi Muhammad Inuwa ga yawon suke ciki shin akwai wani mataki da ita hukumar DSS ta ɗauka na gudanar da bincike ko kuma hukumta wannan ma'aikacinta da aka ce bisa kuskure ne ya harba bindigansa ya bindige ya kuma kashe shi Muhammad Inuwa ga yawa?
To gaskiya har yanzu a yanzu dai kafin tun a wancan karo lokacin mun yi kokari mu je su ma ta bakin su tun lokacin da wannan abu ya faru abinda suka gaya mana wato a nan Kano shine suna bincike a lokacin kuma in Allah ya yarda duk abinda bincike ya tabbatar za su sanar da mu 'yan jarida a nan Kano to amma dai har yanzu a yanzu nan dai magana da nake yi maka tun watan magana da suka gaya mana cewar suna bincike mu dan ba su lokaci har yanzu gaskiya ba su ƙara ce mana komai ba wanda bayan wannan dai mun yi kokari daga gare su mu dade jin mu koma kafin ma su yadda suka alƙawarta cewar za su neme mu mu koma mu ji yaya ake ciki to amma gaskiya dai hakan ba ta samu ba saboda duk waɗanda ya kamata wato a nema ɗin mun neme su to gaskiya dai ba su ba mu dai samu dai damar jin komai daga gare su ba wanda kaga ya zuwa yanzu ba za mu iya sanin cewar kamar yadda suka faɗa ɗin cewar ana binciken kuma ko kuma idan ana binciken ma wancan jami'i dai wancan wato harbi ɗin a lokacin kuma da suka ambata cewar bisa kuskure ne mai ake ciki da shi ba.
Wato babu dai wanda yayi ta babar cewa wannan abu ya faru bisa kuskure ne to amma kuma kamar yadda muka sani shi Muhammad Inuwa Gayawa shine mutumin da ke kula da iyalinsa kuma an ce iyalin nan suna da matukar yawa yanzu babu shi babu wani mataki da ita hukumar ta DSS ta dauka na biyan diya ga iyalan shi mamacin
gaskiya ya zuwa yanzu dai babu domin kowa ko a lokacin da a yanzu haka dai iyalan shi marigayi waɗanda suke a ƙasa wato kama daga ita matarsa da kuma sauran 'ya'yansa mutum 16 ne kuma galibinsu da yake mata ne wasu suna gidan aure mazan su ne ƙanana waɗanda kuma da shi wannan matashi ya zuwa yanzu dai gaskiya babu wani abu mai kama da haka illa ma tun lokacin da wancan abu ya faru da ya zama cewar su kuma jami'an hukumar suka ce shi wannan yaro suna zarginsa iya kuma gaba ɗaya abin da hankali ya karkata a kai kenan maganar diya ko kuma wani abu makamancin haka gaskiya har yanzu babu ma wanda ya wannan magana.
Bari mu sake koma to kan batun halin da suke ciki kamar yadda kai bayani su 16 ne iyalansa kuma yanzu ba su da wani takamamman mutum wanda yake ciyar da su ko shayar da su ko makamancin haka a gwamnatin jihar Kano ko kuma in ce gwamna Ganduje ya yi alkawarin cewa zai tallafa musu amma har yanzu dai ba a ji wani abin da aka yi na tallafa musu ba a bayan ita gwamnatin jihar Kano din nan babu wani ne wanda ke daukan mataki na taimaka ma su iyalan marigayi Muhammad Inuwa Gayawa
to gaskiya yanzu dai kamar yadda tun a wancan lokaci shi mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gambi da Kadim Islam ya ambata cewar wannan abu ne da ya faru da ya riga ya faru kuma shi wannan yaro shi da kansa mai girma gwamnati ya ambata cewar kuma menene ya faru an yafe masa kuma ya alkawarta cewar za a taimaka musu iya abin da za a iya to har yanzu dai a gwamnatance gaskiya ba mu samu labarin cewar wani abu tallafi ko kuma ne abu ne kama da biya daga gwamnati yanzu ba illa dai mutane na gari ne kama daga na unguwa waɗanda ba a rasa ba wannan kuma babu laifi gaskiya ana dan taimaka musu to amma gaskiyar magana kamar yadda da faɗa maka mutum 16 nan waɗanda iyalan shi marigayi har da matarsa suna cikin wani irin yanayi gaskiya domin kuwa dama shi marigayin ne sai kuma waɗannan matasan yaran nasu su bi da Shamsu da shi Abubakar su ne suke wato bin sa kasuwar sabon gari inda yake sana'arsa ta sai da kaji su ne suke dai dan al'amuran yau da gobe to kuma Allah cikin ikon sa ya shi an zo yanzu shi mahaifin nasu babu shi illa waɗannan matasa kawai waɗanda kuma gaba ɗayan su babu ma wanda ya shekara 20 a cikin su rayuwa dai gaskiyar magana suna cikin wani mawuyacin hali wanda suke bukatar a tallafa musu a gwamnati kamar yadda wato shi mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ambata tun a wancan lokaci
ɗaya daga cikin mutanen da takamamme su waɗannan iyalai na marigayin suka fito suka ambata kuma suke neman taimakon sa shine mai martaba sarkin Kano an ji wani labari daga fadar mai martaba game da wannan al'amari
to kamar yadda na zanta da shi wato dagaci na shi garin Gayawa tun a makon da ya wuce ya bayyana min cewar da shi da mai girma hakimi na karamar hukumar Ungogo su ne daga bangaren masarauta suka shigar da al'amarin gaban mai martaba cikin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kuma sun alkawarta cewar in Allah ya so ya yarda za su yi duk abin da za su yi wajen ganin cewar daga bangaren masarautar Kano su ma an tallafa musu da wani abu da kuma ganin cewar sun samu dai abin da ya dace har ta a gwamnatance kuma alhamdulillah gaskiya sun su daga iyalan sun tambayana min cewar musamman daga shi wato bangaren wato masarauta daga matakin wato shi daga cikin nan gaskiya babu ne yana taimaka musu sun yi gurgudun yadda zai iya
Mako na gaba za mu karkata zuwa ga wani batun daban to amma ba wai mun bar wannan magana ta neman haƙƙin iyalan marigayi Muhammad Inuwa Gayawa bane za mu ci gaba da bin sawun sa a madadin Abubakar Haruna Galadanci Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya
to madalla sai kuma sharhin jaridin ƙasar Kamaru
fara shirin jirgin namu ne da jaridan Kamaru Info an rubuto mana cewar daraktar jiran na kamfanin sadarwar kasar jamhuriyar Kamaru Camtel Mr. Benjamin Gerard Asezu gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta hana shi yin bulaguro daga kasar ta Kamaru zuwa kasashen ketare duk wadansu matsaloli da yake da shi da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridan Eco Martin kuma ta ayyana mana cewar kungiyar hadin kan kasashen turai da kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira APA a dunkule su ranta ba hannu yau karu biyu kenan a kan gudanar da kasuwanci a tsakanin su amma har yanzu kayayyakin masarufi wanda ke fito daga nahiyar turai farashin sa ya gaza sauka a kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Emergence an da ita ma tsokace ta yi kan yanda ma'aikatan bangaren ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru suke kira da babbar murya ga ministan cikin gida na kasar da yi kokari na inganta tsaro a jihohi guda biyun kasancewar irin yanda masu tayar da kayar baya suke yin garkuwa da waɗansu daga cikin ma'aikatan kasar ta Kamaru sai kuma jaridar Integration anda ita ma ta rubuta mana cewar a kasashen Afirka ta tsakiya yanzu dai manyan makamai ne suke zagayawa sama da 10,000 amma shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiyan sun gaza shawo al'amarin jaridan La Nouvelle kuma ita kuma ta hango mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya cikin gyaran fuskan da ya yi wa gwamnatinsa ya kori wani mai tsaron lafiyarsa kasancewar ana ganin dan sandan cikin waɗansu tsofaffin milisocin da shi
shugaban kasar na jamhuriyar Kamaru ya kora ne daga bakin aikin su. Sai jaridan Le Jour anda ita kuma tambaya ta yi ko me yasa hukuman motsa jiki da tsale-tsale na kasar jamhuriyar Kamaru suka ki gudanar da tseren keke da ake yi a kowane shekara. Sai kuma jaridan Le Messager anda ta kwarmata mana cewar sha'anin tsaro yana sake tabarbarewa a jihar Baminda, anda waɗansu ƴan bindiga suka sake bindige waɗansu jandarmomin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru guda biyu. Jaridan L'Economie kuma ta fallasa mana cewar sabon kontragin da kamfanin sadarwar NTM da na Oran suke neman sabuntawa sun kai takardun kontragin nasu ga ofishin shugaban ƙasar. Har yanzu Mustabiya ya ki amsa musu ko cewa za su ci gaba da gudanar da hukuncin su a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ko kuma a'a. Jaridan Le Jour kuma cewa ta yi daraktan hukumar zaɓe mai zaman kanta Elekan ko Election Cameroon Dr. Abdullahi Babale ya ce a shirye yake tsaf domin gudanar da zaben ƴan majalisar dattawa na ƙasar wanda za a gudanar ranar 25 ga watan Maris din nan 2018, kuma yace sun kammala tantance ƴan takarar da jam'iyyu guda 10 suka mika masu. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru, an ta sheda mana cewar mutane ne guda tare ne aka yi garkuwa da su a garin Belel dake jihar Arewa mai nisa, amma ana alakanta al'amarin yin garkuwan ga maharan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sau gaida Muhammad Awal, yanzu kuma sai rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, mai magana Bisi Bata Auren Ota ɗan Albasu na Tarant Nigeria. Hakika mun zaɓin fasafan da ake a majalisa a yau, kuma dama mun sani tsaliya mutum ba ba har sai kace a sake da farko, amma yanzu gaskiya ta kowa ta yi ba za mu ƙara sake ba a Nigeria saboda mun ga a majalisa ta kan suke ba ta ɗan Nigeria talakawa ba, saboda haka ba za mu ƙara tuzurin 2019 ba za mu sake ba, za mu jiba tantanta duk wanda kuma ta mu zaɓa shi za mu zaɓa. Assalamu alaikum, mai magana Bisi Bata Auren Ota ɗan Albasu a Katsina Tarant Nigeria.
Assalamu alaikum, mai magana ɗan girma Bello Umar Rawa karamar hukumar Danga. Hakika abin da gwamnatin mu yi na ba da matsalolin masu ma ya kauta, domin Mararaba mun kasance matsalolin kala kala ne a cikin dai masu kukuwan su ba da hayya a zai sosai shi ne mun bin kasa mu kai karka ce wani ya zama abin sosai.
Assalamu alaikum, mun tashi mu sanar murya America, mai magana Aminu Mai Albasa sakon gwamnatin tarayyar Najeriya Abuja. Ayo yana son ya soka tidan gwamnatin zuwa Buhari wannan jawoyin da ke na Benue. Ubangiji Allah ya sa wannan ziyara ya kammala lafiya. Allah ya ba shi ƙarfin iya cika wannan jagorancin na al'umma da doka. Bayan haka kuma ziyarar zai kai a babban birnin jihar Niger, wato kamfan da yake buɗa. To muna wani kuma Allah ya sa wannan amfanin matasanmu ga baki ɗaya, saboda an ce ana gidan matasanmu. To mu matasa muna neman taimakonsa, Allah ya kaddara wannan kamfanin shi tafiya a garin Najeriya. Tashi lafiya, mai magana Aminu Mai Albasa sakon gwamnatin tarayyar Najeriya.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yan Democrat a cikin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun faɗa a jiya Talata cewa za su ci gaba da binciken batun katsalar da Rasha ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na Amurka shekarar 2016. Bayan 'yan jam'iyyar Republican masu rinjaye a kwamitin sun ce kwamitin ya kammala aiki. Adam Schiff ɗan Democrat a kwamitin ya fitar da wata takarda mai shafi 22 da ke bayyana yadda aka gudanar da wani binciken da ke da Democrat ɗin take ganin akwai buƙatar a ƙara bincike akan wasu jami'an fadar White House da kuma jami'an yaƙi neman zaɓen Trump.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da rana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma ku yi muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter a madadin Baba Yakubu Makeri da shi kuma Salamu Abu da ma injiniyan mu Derek Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.